Barsky.
Talane zamu koma kama adini ka samu dacewa karka kine don bankinka kai da kyau don gobe ka dace kin zai ka dace.
ExclusiveGH.com.